La 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 la.
Zuciyata kece he kin shiga kin buzunin jiki na hakan ya dace he so kiga san ba na ganin wacce ni dai kece he zan zuga masu taba ki ban kyalla ko dai na ce he zan buga dan kullun kina karuwa baraga wai shin me ke faruwa kula da masoyi ke kiniya
Samun kashi ne ya zamto tushen cikar lafiyata In na toshe kunne na kulla ido a kwakwalwa kai bibiyata Bana da komai silar nutsuwa kai ke jiran matsalata Babushi zo mu dan gana murmushi
ba madadi
soyayyar mu mutuka raba
zanta kuka in baki na yin gefe naji dadi na samu mai tarbiya